الرحيم. الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكان يبو دجين جناوة سنتبتك الله سبحانه وتعالى الله ميكوا ميكومي وانده چكين ايكو انشد عمن چه وشد قدر تاوسا يساكي حد امو اوانا مسلح تيمي تارم البركة اوانا نمتي نرانا السبر وانده يدي دا تاكوس غوطن سفر هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دا مكة زوا مدينة دبو دا تاريخ دو da 47 wanda ya dace ma biyu ga watan 8 miladiya ta 2025 domin ci gaba da karatun mu cikin wannan littafi na Mukhtasar Al-Akhdari na Sheikh Abdulrahman Al-Akhdari. Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi. Da idan ba a manta ba, a satin da ya gabata mun tsaya inda malin ya kawo mana bayani game da ababen da ya haramta ga mutum wanda yake baligi mukallafi wanda shari'a ta hau kan shi ya zamanto ya nisanci wannan abu. Daga ciki inda muka dakata shine inda malam ya kawo mana wa ta'khirus salati an awqatiha, wato haramun ne ga mutum musulmi a same shi ya ringa jinkirta sallah har lokacin ta yahuda, saboda sallah mun sani lokuta gare su, kamar yadda bayani ya gabata kowace sallah akwai lokacin shigarta akwai lokacin wutarta. To haramun ne ga mutum musulmi ya yi sakaki da gangan ya bar lokacin sallah ya guda. Akwai uzurin da shari'a ta ba da dama, misali in kana kwana, misali wannan an sani rufi alqalam an thalatha, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi mana cewa annaim hasta yastaqil, dukkan mutumin da yake kwana har sai ya farka. Amma ba irin wasu kwanan da muke yi ba, zaka gani sai ka sani lokacin sallah ya kusa kuma ka kwanta, to kaga wannan akwai sakaki a tattare. A irin kwana wanda zai dauke ka har lokacin sallah ya zo ya huce ka, to wannan ba za a kama ka ba da lai. An tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi cewa ayyul a'mali afdal ya rasulullah, wai wani aiki ne yahi, wasu ayyuka ne, wani aiki ne yafi bawa mummuni ya zamanto ya tashi da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salatu ala waqtiha, yin sallah akan lokacinta. To matakar lamarin sallah abu ne wanda kullum muna fadi shine ibada wadda ta rage mana kullun kull wadda ya kamata mutun kullun ya bada kaimi akan wannan ibada, saboda idan baka rike sallah ba babu wani abu a wannan lokaci wanda zaka rike gagam ya zamanto ya kai ka zuwa ga abin da ya shahi shiga aljanna. Karma yana daga cikin agobara na tashin alkiyama. Idan aka duba fali inka, aka duba littafinka, aka gani cewa lalle sallarka ta zo lahiya lau, to dukkan sauran aikinka za su zamanto kamar ne sai fasai ne aka maka. To yana daga cikin abin da ya haramta shine mutum musulmi ya ringa yin sakaki game da abin da ya shahi lokacin sallah. Wajibi ne mutum ya ringa kiyaye sallah akan lokacinta kamar yadda shari'ar musulunci ta karantar da mu. Sai malam ya ce wala yahillu suhbatu fasiqin wala mujalasatihi lighairi darura, haka baya halatta ga mutum wanda yake mukallafi musulmi ya ringa abokantaka da fasiki. Wane ne fasiki? Shine dukkan mutumin da wato wani aiki na laihi da yake aikatawa ya bayyana. Misali mutum ne wane ne yake aikata zina, Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu, ya bayyana cewa wane ka sani sarai aikin shi aikin alfasha ne ta zina, to wannan mutumin fasiki ne. To bai halatta ka ringa zama tare da shi, ka ringa zama tare da shi, wannan haramun. Mutum ne yake aikata yake shan giya, shan giya mun san haramun ne, to wannan abu za a ce wane fasiki ne, saboda yana aikata wannan aiki na laihi na abin da ya shafi zunubi. To dukkan wanda yake aikata irin wannan shi ake kira fasiki, dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta. To shine malam yace bai halatta ka ringa abokantaka da wannan mutum, yace wala mujalasati, koda wato abin da ya shafi zama da shi ligairi darura, sai dai in darura ce ta hada ku. Sai mutum ne wanda yake aikata aikin alfasha, ya kasance kuma irin gidaje wanda ake lojaman da yawa a ciki kuna tare da shi, kai kuma baka da halin da zakka tashi ka koma wani gida, abin da yake kanka shine ka ringa mishi nasiha, wani abin da kake yi ba dai daidai bane ba, din musulunci ya ana in ya ji ya gyaru fa lillahi alhamd, in bai gyaru ba nan a darurance zai zaman to kana iya ka zama da shi. Amma ko kuma mutum wani aiki ya hadau wanda wannan aikin shine aikin ka shine aikin shi, an kawo ka waje wajen aiki to kuma mutse ka samu a wajen akwai wani wanda yake aikata aikin alfasha ya tabbata kuma cewa gashi nan, to wannan in ba darura aiki ba duk da kana kuma zaka ringa mishi nasiha kana kiran shi cewa ya gane cewa wannan abu da yake aikata fa laihi ne, ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala. To shine malam yake cewa bai halatta ya zamanto mutun yana abokantaka da wanda yake fasiki in ba ga abin da ya shahi darura ba, kamar yanda bayani ya gabata Zalla sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta mana mutumin da yake abokantaka da mutumin kirki da kuma mutumin da yake abokantaka da mutumin wanda yake lalatacce. Zalla sallallahu alaihi wasallam yace kamar misali kana abokantaka da mai turare, kaga zaka ji kamshi zakka saye zai baka, shi kuma wanda yake abokantaka da mutum wanda yake fasiki lalatacce shine kamar kai ne kaje wajen wanda yake zigazigi kaje makera, kaga ana hura huta ga kauri ga wuta tana iya faluwa ta zamanto ta tillama tufarka ga abubuwa dai wanda wato zai zamanto baka wannan insu Allah subhanahu wataala ya datar da mu. To sai malam kuma ya ci gaba da cewa wala yatribu ridal makhluqina bi sahti al khaliq, qala Allah ta'ala qala Allah subhanahu wataala والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين, وقال عليه الصلاه والسلام لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. bale yake cewa haka bale yake ci gaba da cewa bai halatta ga mutum wanda yake musulmi ya ringa neman abin da ya shahi yarda ta wato abukan halitta abubuwan halitta yarda ta mutane game da abin da ya shahi batawa Allah subhanahu wataala. Misali ya zamanto kana mutum musulmi, ya zamanto kai kullun so kake mutane su zamanto sun yarda da kai, ya zamanto kowa ya yarda da kai kuma alhali kai kuma kana sabawa Ubangiji subhanahu wataala, to wannan abu malam yace haramun ne, saboda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce mana la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al khaliq, babu biyayya ga wani abin halitta a wajen sabawa Allah subhanahu wataala. Dukkan wani wanda yake abin halitta ne wanda Allah subhanahu wataala ya halicce shi, wani dan uwanka ne, wani mahaifinka ne, dukkan lokacin da zaka zo ka mushi wata biyayya ta yanda wannan biyayya kuma sai an saba ma Allah subhanahu wataala, to wannan haramun ne, anan bai halatta ka mishi biyayya. Wani mahaifinka ne yazo yayi wani abu wanda kuma taka alhurma Ubangiji subhanahu wataala ne, anan biyayya ta Allah ita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ake gabatarwa akan biyayya ta mine da wani wanda yake koma bayan hakan. To shi yasa nan malam yace mana wala yatulibu ridal makhluqin bi sahti al khaliq, bayya halatta ya zamanto mutum musulmi yana neman yardar wato wasu mutane tare da su ya saba ma Allah akan wannan, kina dukkan in ya kasance wannan irin haka ne to wannan haramun ne, bai dacewa ya zamanto an samu mutum musulmi yana aikata wannan. Shi yasa malam yace wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin, ai Allah subhanahu wataala da ma'aikin shi sai yafi cancanta su zamanto sun nemi yardar su in dai har mutane sun kasance su mummune ne. Kana mummuni neman da kake fafutukar da kake a rayuwarka ta yau da gobe shine Allah subhanahu wataala ya yarda da kai, Allah ya yarda da kai, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da kai, dukkan mutane da yau gabaki dai kowa zai kika, kowa ya zamanto bai yarda ba da kai, amma idan Ubangiji subhanahu wataala ya zamanto ya yarda da kai to ka samu wato abin da ya shahi tsira, ka samu falahi. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mana a cikin hadisi cewa la qa'ata li makhluqin fi ma'siyati al khaliq, babu biyayya ga wani abin halitta a wajen da za a saba ma Allah subhanahu wataala. Koma wane in dai wani abin halitta ne, mahaifi ne, mahaifiya ne, dan uwa ne, makusanci ne, wani wanda yake sama da kai ne a wuri, bai halitta kai mishi biyayya in dai sai ka saba ma Allah subhanahu wataala. To shine malam yake mana bayani anan dukkan mutum wanda yake musulmi baligi mai hankali ya zamanto ya kiyaye wannan, haka yace gaba da cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi, haka bai halatta ga mutum musulmi ya aikata wani aiki hatta ya'lama hukm Allah fi, har sai ya san hukuncin Allah a cikin wannan aiki. Aiki ne zaka aikata, saye da sayarwa kai ne zaka fara kasuwanci, abu na farko da ake so ka san hukuncen da suke da alaka da kasuwanci. Wannan ita ce shari'ar musulunci ta karantar da mu, kada ka aikata wani abu face sai ka san me Allah yace akan wannan abu. Mutum ne zai yi arami, la sai ma irin wannan lokaci na ba kansa ana yawan arami, ango zai yi arami, me ya fi dacewa da farko a gare shi shine ya zamanto ya nemi miye hukuncen aure ga baki daya, yaya ake neman arami, yaya ake zama da mata, yaya ake kaza da mata, yaya ake kaza, komai shari'ar musulunci ta karantar da mu. To babban abu wanda muke samun kasa a guyo shine rishin tabbatawa. Zaka ga mutum ya tashi yin arami kwatsam kwata-kwata bai san wani abu wanda ya shafi hukuncen arami, shi dai ya ga arami yake soye, ya tafi ya nemi arami yayi kaza kwatsam haka za a je a shiga rayuwa, sai wani abu can ya kullo tukun za a dawo wajen malamai a ringa tambaye su. To kaga wannan ba shi bane ba abin da yafi dacewa ga mutum musulmi wanda ka san addini yana kanka. Abu na farko ka san miye hukuncin kaza kahin wato in aikata, shi yasa malamin nan yace ma wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi, bai halatta ya aikata wani aiki yace har sai ya san hukuncin Allah a cikin shi. Zira zai zamanto a tsira a ce dukkan wanda zai shiga kasuwa zaka fara kasuwa, sai ka je malamai sun karanta da kai kitabul buyu, littafin da ake saye da sayarwa, ka san kaza in na siyo kaza zan saida, ka san miye riba, ka san kaza dukka ka san hukunce, wani zai yi aure sai ka je malamai sun karantar da kai kitabun nika, yaya ake arme ya kaza, ya ake neman aure tun daga neman arme har zuwa wato abin da ya shafi rayuwa aure, musulunci ya karantar da mu, wani zai yi kaza, ka je ka tambaya yaya ake kaza, yaya ake kaza. To babban abu kuma shine ibada, sallah ce zakai, zai ka tambaya yaya ake yin sallah, sallah da nake yi ko ya mun akai ko kuma na gani ne ana yi ni ma nazo nake yi har na zamanto ina yin abin da ake yi. To ka gani dole sai ka sani, tsarki ne sai ka tambaya yaya ake yi, azumi ne yaya ake yi, zakka yaya ake yi, dukkan wannan aiki na ibada dole mutum musulmi ya zamanto ya tambaya yaya ake yi. Sai malamin yace ma wayas alal ulama, mutum ya je ya tambayi malamai, wanda zaka je ka tambaya su ne malamai, malaman ma sai malamin yace ma waya katadi bi muttabi'ina li sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, yace ka nemi ka tambayi malamai, malaman kuma ka nemi wanda suke koyi da bibiya sunna ta ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaga bai sake ka ba haka cewa ka je ka nemi kowane malami ka je ka tambaye shi, a'a yace ma ka je ka nemi malamai, malaman ma masu bi sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wato sune masu karantar da abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yace da abinda ubangiji subhanahu wataala yace. Saboda akwai wanda malami ne amma bai aiki da malam, bai aiki da abinda Allah yace, akwai wanda kuma malami ne yana karantarwa yana aiki da abinda Allah subhanahu wataala ya karantar da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi. Babban abu, malamai suna da daraja a cikin al'umma, malamai suna da daraja a cikin al'umma, kai gabaki daya a cikin ƙasa ma, duk tahiyya in za a yi ta dole tahiyya sai an gama ta da malamai. Zaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake wakiltawa su je gari kaza su zamanto sune wakilai, duka sune malamai. Amma mu a irin wuraren mu zaka gani malamai sune ake mai da gehe, sai wata kadiya, sai wani abu ta lalace tukun ake neman malamai. Da zaka duba kuma komi yau da gobe an zo ana bukata, yanzu da kasa ta shiga wani yanayi kullun suwa ake cewa aje ayi adda, malamai an zo an yi rasuwa za a gabatar da sallah, wa ake gabatarwa, malami an zo za a yi kaza. In ka duba duka rayuwar ta mu tana da alaka da wa, da sune malamai. To malaman shi yasa ake so a samu malamai wanda suke da tsoron Allah, wanda suke bin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abinda Allah subhanahu wataala yace. To wannan su suke saita al'umma, su suke dora al'umma akan turba wanda take ta gari. To nan malam yace ma ka nemi wanda suke bibiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, walladhina yadulluna ala ta'atillah, haka wanda suke shiryarwa suke nuna maka ga shiryar Allah subhanahu wataala. Ni Allah yake so, menene ake so a bi dan ka samu tsira ka samu falahi a gobara na tashin alkiyama. Malam yace wa yahdharuna min ittiba'i shaytan, wannan malaman kuma wanda suke gargadin ka kada ka bi hanyar shedani kada ka bi hanyar shedan kada ya zamanto ka ringa bin dukkan wani abu wanda shedani yake so to duka wannan malam abin da ya kawo ya nuna mana irin haramcin game da mutum musulmi yayi aiki na gaba gade haka kawai ya sa kanshi gaba yaje ya aikata aiki ba tare da ya san hukuncin Allah da yake cikin wannan aiki ba kina abin da yake kanka da farko ka nemi sanin wato abin da ya shafi hukunce hukunce na Allah Allah subhanahu wataala yace fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lam ku tambayi ma'abota ilimi in har kun kasance ba ku sani dukkan abin da ku sani ba ku tambayi wanda suke da sani a wannan bangaren sai su sanar da ku haka Allah subhanahu wataala yake gaycan walaw rudduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbituna minhum al-aya to ala kulli hal dan malan yana mana bayani kenan mutun ya nema ga malamai su sanar da shi sai yace wala yarda li nafsihi ma radiyahu al-mukhlisuna alladhina da'at a'maruhum fi ghayri ta'ati Allah ta'ala fa ya hasratuhum wa ya tula buka'ihim yawm al-qiyamah malan yake cewa haka kada ya zamanto ya yardan ma kanshi abinda wato asararru matsiyata suka yardan ma wato kansu wanda suka zamanto sun tozartar da rayuwarsu wato ba akan bin shari'ar musulunci ba ba akan bin biyayya ga Allah subhanahu wataala idan kada ya zamanto kaga wasu suna koyi suna rayuwarsu haka sakaka ba ta addini ba ka zamanto kai ma kana so ka yardan ma kanka wannan rayuwa da suka kasance suna aikatawa a kai rayuwar da kake so ka yardan ma kanka shine rayuwar da Allah subhanahu wataala yake so wannan wanda suka yardan ma kansu rayuwa irin ta zaman ta muflisun al-muflisun mun gani su ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin cewa ya tambayi sahabbai shin kun san su wane ne matsiyata sahabbai suka ce ai matsiyaci cikin mu shine wanda bai da dirhami bai da dinari manzo Allah ya ce a ba shi bane matsiyaci matsiyaci wanda zai zo ranar tashin al-qiyama ya zo da azumi da sallah da zakka da ayyuka na lada amma wa qarshata mahaza wa qad akhadha mala hadha wa qadhafa hadha ya zo ya zagi wani ya ci mutuncin wani ya yi da wani ya ma wani kaza shi kawai haka rayuwar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a dauki dukiyar wani duki za a dauki ladan shi da ya aikata aiki na alkhairi yayi sallah sai a ba ma wancan wanda ya zaga a dauki kaza a ba ma wancan duk wanda ya zaga ya ci mutuncin sa ya musu kaza duka a dauki ladan shi a rabe manzo Allah yace har sai ya kai ladan nashi ya kare kuma ga wasu ba yi da saba sai a koma ga zanubi Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai a ringa dauko zanubin wancan wanda ka zage shi ka zage shi sai a dauko zanubin shi kuma a dora maka saboda rana ce ta adalci Allah subhanahu wataala adalci yake haka sai ka koma ka zo da lada da kana tunanin zaka aljanna ya koma yanzu bakka da komi a jewa ka wato abin da ya shafi wuta shi yasa nan malam yace ma fa ya hasaratuhum wa ya tula bukaihim yawmal qiyama ya asaran mutanen wa'annan ya tsawon kukan da za su yi a gobe ranar tashin alqiyama shi sa wallahi a kullun lasiya ma bangaren shugabanni shugabanni da suka zo suna zalunta ku misali kada ya zamanto ka ringa yi musu kazafi kana zagin su kana kaza sai zamanto a nan duniya sun gallaza muku kuma a goje gobaran tashi an kiyama dauki ladan ka a ba su to kaga ai abu bai yi ba a nan sun cutar da kai a kuma je gobe can ranar tashin alkiyama su wannan ai kaga akwai matsala a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da mu cewa dukkan shugaban da aka dora muku ya zamanto yana cutar da ku yana kaza manzo Allah ya ce ku bashi haƙƙin shi haƙƙin da yake nashi na shugabanci ku bashi shi ku kuma haƙƙin ku da ya tauye ku tambayi Allah subhanahu wataala ya ba ku haƙƙin ku ya saka mu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu amma idan ya zamanto wanda yana zawa yana cutar da ku kuma da ba kuna zagin shi kuna kaza kuna mishi kazafi abinda bai yi ba kun ce yayi kaza ba tare da kun sani ba sai a ji ranar tashin alkiyama anan ya azabtar da ku kuma ya zamanto an kwashi ladan ku an bashi Allah subhanahu wataala ya kare amin shugabanni biyayya ake musu kuma su ma mas'uliyya gare su wanda take da girma suna da yauni a kansu wannan yauni da Allah ya dora musu sai ya tambaye su a gobe ranar tashin alkiyama Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana ya gayi mana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyya kuma yana daga cikin shugabanni wanda suke da alkhairi shine wanda ƴan ƙasar talakawan shi suke yaban shi suke mishi addu'a shi ma yana musu addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yace shine fiyayye alkhairi mafi alkhairin shugabannin ku shine wanda kuke musu addu'a suna muku adda mafi sharri kuma shine wanda kuke tsine musu su ma suna tsine ku wai shugaba yana tsine ma talaka su ma suna tsine ku kaga wannan duka an zamanto wato wannan Allah subhanahu wataala ya kare mu to sai malan ya ci gaba da cewa nas'alullahu subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana littiba'i sunnati nabiyyina wa habibina wa sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ce muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya mana gamdakatar littiba'i sunnati nabiyyina gamada bin sunnan manzon mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa habibina masoyin mu wa sayyidina shugaban mu muhammad shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kaga nan malam sai da karshen muqaddiman nan da yayi mana doguwa sai yayi maka addu'a yace muna roƙon Allah subhanahu wataala da yayi mana gamdakatar akan bin sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda bin sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tawfiqi ne daga wajen Allah subhanahu wataala Allah ya shiriya ce daga wajen Allah ya shiryar da kai kana neman menene annabi yace ai inni menene annabi sallallahu alaihi wasallam yace bi da kyau umbari wani zaka gani kana ce mishi ga abinda manzon Allah yace sai yace a ai malam wane kaza yace to abinda zaka duba malam wane da manzon Allah wanne ne ake gabatarwa kowa ana daukan maganar shi a mayar da tashi banda wa banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine in ya dauki ya gayi magana dole ka karba sami ina wa aqana wannan ita ce amma duk wani yanzu manyan malamai su Imam Malik su Imam Shafi'i su Imam Ahmad bin Hanbal su Imam Abu Hanifa wanda mazhabobi guda hudu na abin da ya shafi fiqh wanda ake dangantawa zuwa gare su mafi yawa dukkan su gabaki ɗaya suka ce duk inda kuka ga maganar mu ta ci karo da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace suka ce to kuma da maganar mu ku dauki maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine addini idan kana so ka samu salama a cikin rayuwa ka samu addinin ka kai shi a sauƙaƙe kai addini baka tsananta ma kanka ba baka huce gona da iri ba shine ka tsaya inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aje ka manzon Allah yake ce mana wannan addini yana da sauki ba zai yi ba tsanani sai ga mutumin da ya tsananta ma kanshi kuma dukkan mutumin da ya nema ya tsananta ma kanshi akan addini to sai yarin jaye shi shi yasa addinin musulunci addini ne wanda yake da wato sauki Allah subhanahu wataala ya datar da mu kai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana taraktukum ala albayda layliha kanahariha la yadullu anha illa halik zalla yake cewa na bar ku akan wani haske wanda yake haske ne fes daren shi da yinin shi gabaki daya babu duhu tattare da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wanda zai kauce ma wannan hasken face sai ya halaka babu wanda zai bar wannan hasken face sai ya halaka saboda addini kamar yanda muka fadi a baya cewa addini ya cika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika da addini gabaki daya to ala kulli hal nan muka zo karshen wannan muqaddima da malam Yamana shinhuda da Yamana a duka wato littafin nashi zan mu gani a wannan shinhudan malam da yayi mana ya kasa mana ita kamar gida uku da farko malam yayi mana bayani kan mene kan ya zamanto mutun yayi matukar kokari ya gyara tauhidin shi ya gyara tauhidin shi saboda tauhidi ya nuna maka cewa shine asas shine farko shine gimshiki shine idan bai yi ba dukkan aikin ka ba zai yi ba idan kuma tauhidin ka yayi zai zamanto abubuwa sun tai daidai amma idan ya zamanto bai yi ba zai zamanto ayyukan ka kuma sai a hankali sannan na abu na biyu malam sai ya biyo mana cewa abubuwan da suka zamanto sun zama wajibi akan mutum baligi tun daga abubuwan koyan sallah da kaza da kaza wajen ababin da malam ya zano mana sun kai abu 20 da wani abu wanda suke wajibi akan mutum wanda yake baligi sannan bancin wannan malam sai ya biyo mana ababin da ya zamanto ya haramta akan wa akan mutum baligi abin da ya kamata ya kiyaye to duka wannan malam shinhuda ce yayi mana kafin mine kafin ya fara maka hakikanin abin da ya kawo maka alittari yanzu ne zan mu shiga game da fiqhun da malam ya kawo mana a cikin wannan littafi mai albarka to malam sai yace faslun fi taharati na'am malam kai ko a duba malam yace faslun wato zai shiga maka sabon fasali fi taharati game da abin da ya shahi wato tahara idan aka ce tahara shine tsarki idan aka ce tahara shine abin da ya shahi tsarki mallan yace at-taharatu qisman taharatul hadath taharatu hadathin wa taharatu khabath mallan yace mana tsarki ya kasu kaso biyu akwai tsarki na hadathi akwai kuma tsarki na khabathi shine na dauda akwai tsarki na jikinka gangan jikinka misali na abin da ya shafi bawali da abin da ya shafi janaba da abin da ya shafi bayan gari akwai kuma tsarki wanda zaka yi shi na abin da ya shafi tufarka ko kuma wani kaya ko kuma wani wuri to wannan kala biyu na abin da ya shafi tsarki idan aka ce tsarki a shari'ar musulunci shine kamar da abin da zai baka dama ya zamanto a lokacin da kake ya halatta kai sallah ya halatta kai sallah a tattare da kake yanzu misali idan muka dauka al-hadath tsarki na abin da ya shahi wato bawali ko bayan gari ko kuma abin da ya shahi janaba me yake dauke mana su shine in ma kai arwalla in ma ko kuma kai wanka in ma kuma idan babu bak samu ruwa shine kai temama mutun ya zo mai da arwalla abinda zai yi yayi sallah shine yayi arwalla sannan ita wannan arwalla da mutun yake ibada ce malamai sun kasa ibada akwai ibada wadda take ma'qulatul ma'ana akwai ghairu ma'qulatul ma'ana akwai wata ibada wadda ma'anarta kai kanka kana iya gane ma'anarta amma akwai ibadar da baka iya gano ma'anarta ibada ce zakai taqarruban Allah ne yace kai haka nan haka zakai yanzu misali idan muka dauki arwalla yanzu yin arwalla lokacin da ka zo yin sallah shin mutun yana iya kwaku hankalto ma'anar yin arwalla miye ma'anar yin arwalla nazo na wanke hannuwa na kurkure baki in shaka ruwa in wanke huska in wanke hannu in wanke hannuwa in yi shahokai da kunne da kawa tukwan inje ta muni permettre in inje in sallah ko da ku nayi wanka da karshen sabulin duniya ba na hudda da ti ba ya ishe in yi arwal in yi sallah ba zan yi sallah ba dole yana yi mi yana zo na wannan arwallai to kaga ni ai kai tsaye ba ka san ba to miye ma'ana a ce ai haka to haka Allah ya shar'anta shi yasa addinin musulunci a koda yaushe kada ka ce komi wahi hankalinka ya baka shi a hankali tukun zaka iya cewa kaza saboda idan kana sanyo hankali game da sha'anin addini kace a sai abinda hankalinka ya yarda da shi tukun zaka yi aiki da shi a wajen ibada ko kuma aiki da shi a waje kaza to wannan kware ka kama hanyar halaka ka kama hanyar tabewa daga cikin shari'ar musulunci abinda shari'a tace ma addinin musulunci ya karantar da mu ayi kaza na san hikimar ban san hikimar ba addini ya karantar da ni yi zan addinin musulunci ya ce mana kaza na san hikimar ban san hikimar ba yi zan kaga yanzu dai ba wanda zai zo ya ce mana arwalla in kai wanka tsaf tsaf jikinka ba dauda ka je kai sallah kai kanka ba ka je ba kai dole sai kai mi sai kai arwallan nan to wannan arwallar kuma ita zata baka dama ka je kai sallah yana cikin tsarki in janaba ce ta kama ka ko mace wadda take cikin al'ada ta tsarkaka su dole sai mutun yayi wanka sai mutun yayi wanka to kuma idan baka samu ba wato ruwa shine kuma he kai temama wannan wata rukhsa ce wani rangwame ne shari'ar musulunci ta baka wato kai amfani da shi kai sallah to mallan yake ce mana wannan abubuwan sun kasu kasau biyu yanda zaka tsarkaka aka ce mana da ruwa idan babu ruwa temama to sai mallan zai ambata ma ruwan wani iri ne za a yi amfani da shi sai yace mana wala yasihul jami'u illa bil ma'i at-tahir al-mutahhir yace duka wannan yin huda dauda ta datti na jiki da datti na abin da ya shafi tufa bai inganta sai kai aiki da ruwa wanda yake tsarkakekke mai tsarkakewa ruwa tsarkakekke kuma mai tsarkakewa kenan ashe akwai ruwa wanda yake tsarkakekke ne amma mi amma ba mai tsarkakewa ba an gane to sai malam he ci gaba zai fasarta maka wanne ne to tsarkakekken mai tsarkakewa sai ce wa huwa alladhi lam yataghayyar launuhu aw ta'amuhu aw rihuhu bima yufariquhu ghaliban yace shine ruwan da wato launin kalar shi bata canza ba haka kuma dandanan shi bai canza ba haka kuma wato kanshin shi bai canza ba da abinda zai iya rabuwa da shi wanda abinda yake araba yake wato mafi aksari yanzu misali idan muka dauki ruwa ruwa ne ka dauka gashi nan sai zaman to ka sa mishi sukari kaga ruwa ne amma me ya sake mishi sukari wanda har ya kai dandanan shi ya sake to wannan ruwan dahir ne tsarkakekke ne ko ba tsarkakeke bane saboda zaka sha zaka iya aiki na ibada ba afwan zaka iya aiki na al'ada amma baka iya yin ba ibada da shi amma ba zaka zo kai arwalla da wannan ruwan aka ce ma ga ruwa dan iya arwalla ta zaka yi a wannan ruwan sukari ne ba yayi ba ibada ruwa ne sample gare ka ya aka sa ma wato ji aka sa coca cola ta canza launin shi kaga ai zai shayi so sai zai shayi wannan gabatar da shi zai a sha amma ni ne ba za a iya ibada ba da shi baka iya ba wankan tsarki da shi baka iya ba abin da ya shahi arwalla da shi saboda mi saboda kalar shi ta canza to kuma sai na uku shine kanshi ruwa ne masalan sai aka sa mishi turare ka gani in kana so kana iya kai wanka na lahiya lokaci kai wankan turare amma dai mine arwalla da wankan ibada ba kai ba to amma dai ruwan tsarkakekke ne to haka ka kiyasta duk ruwan da ya zamanto ruwa ne tsarkakekke amma dai wannan ɗaya daga cikin ababan guda uku sun canza to ba aiki da shi a ibada hadisi ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗi mana cewa ruwa idan ya zamanto ɗayan abu guda uku ba su canza mishi ba to wannan ana iya ibada da shi amma in dandanan shi da kanshin shi da warin shi ya zamanto ya canza to wannan ba iya ibada da shi to amma a yaushe akwai wanda kuma zai canza in ayi ibada da shi shine malam sai ya ce mana bima yufariquhu ghaliban amma idan ya zamanto abinda yana iya rabuwa da shi ba tare ba yake da ruwan suna rabuwa sai ya ce maka zaiti kamar mai ruwa ne gashi nan sai aka zo aka zuba mishi mai ka gani ai asali ba ruwan ne ba yake da mai to wannan ruwan ba za a yi ba mi ba za a yi ba ibada da shi ba saboda ruwan yanzu ya cakuyu da abin da ya shahi mai ya canza haka kuma yace mana wasaman da abin da ya shahi mai na dabbobi irin ka ce kitse haka waddasam da abin da ya shahi romo kai ne miyar ka ta zuba cikin ruwa ka gani ka iya anwani da shi ka rarraba ka kare wata miye amma dai baka iya arwalla da wannan ba amma kuma tsarkakekke ne yace ga baki ɗayan shi yace walwadahi haka da abin da ya shahi datti dauda ta abin da ya shahi dabbobi in ta taba ruwanka ka gani zai zamanto datti ya shige shi haka wasabun ruwan da sabuli ya zamanto ya taba shi haka malam yace walwasakh da abin da ya shahi dauda yace wa nahwihi da makamancin shi to dukkan wannan kwatankwacin su idan ya zamanto ruwa ya taba ba za a yi wato ibada da wannan ruwa ba amma dai yace wala ba asabit turabi wal hama'i wasabahati wal ajur a wata ruwaya yana zawa wal hazzi yace babu laihi idan kasa ce ta cakuyi da wannan ruwa misali wasu kasashen su zaka gani ruwan nasu ma yana da kasa ko kuma misali ruwan tabiki ka zo kauye ruwan tabiki kaga ai ya cakuyi da kasa to wannan babu laihi kana iya anhwani da shi bancin wannan yace wal hama'i da gishiri akwai wuraren da wato dandanan ruwan su mi gare shi gishiri gare shi baka ce ba a wannan dandanan ni gare shi ya lalace a ruwan ne yake haka shi yasa can yace ma bima yufariquhu ghaliban wancan ababe wanda suna rabuwa da ruwan yanzu ai wannan asalin ruwan baka iya raba shi da gishirin amma in ruwa ne na misali bai da gishiri ka gishiri ka zuba baka ce ba can an ce kai da gishiri nan ma ai gishiri ne baka yi ba a'a nan sa shi aka yi ba a ciki ba yake can kuma asalin ruwan ne yake da gishiri an fahimta kenan ko kuma ya zamanto kasa wadda take da laka akwai inda laka ce ruwan tana yiwa yayi ja ko kuma jangargari wanda asalin wajen ruwan nasa haka yake to wannan za a iya amfani da shi a cikin ibada amma dai in abin yana rabuwa da shi sanyo shi ne aka yi daga baya aka sama ruwan to wannan ruwan ba zai zamanto an yi ibada da shi ba dan sani ba an ko an fahimta to wannan duka hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke nuna mana wato wannan abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai hadisan da suke ƙara nuna mana kuma idan abin ya zamanto misali kadan ne ya taba shi misali kai ne kana da tanu guda na ruwa ko irin dan shato shato wannan na gidaje kana da shi na ruwa sai ya zamanto wani wata najasa ta taba ta shiga ciki misali tano guda na ruwa gare ka a gida sai yaron ka a gida ya hawo yayi hutsari a ciki to wannan an yi amfani da shi ko ba yi amfani tambaya wanda suka ce an yi su daga hannu wanda suka ce ba a yi ba su daga hannu to wanda suka ce ba a yi ba an yi hutsari a cikin ruwan wanda suka ce ba a yi ba to idan najasa ta taba ruwa matukar ruwan ya fi karhin najasai to za a yi amfani da shi za a iya ibada da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza kana alma'u qullataini la yunjisu lam yahmilu alkhabath ce idan ruwa ya kai kulla biyu kamar tano biyu misali ko yana da yawa wata kaida ce aka baka idan ruwan ka yana da yawa wata najasa ta zo ta fada ruwan nan ba za ta iya canza shi ba gabaki ɗaya yanzu yaron ka da yayi hutsari a cikin shaton ka na gida eske in ka dauko ruwan nan zaka sha ka ji abin hutsari ba ka ji ba dan dano ba abin da zai sake to wannan ruwan zaka iya ibadar ka da shi kenan kan titan ruwan najasa tana cin karhin ruwan ya koma ruwan najasa amma bata ci karhin ruwan ba ta yanda zata iya canza wani abu na ruwan to wannan ruwan yana nan a tsarkake yanda yake mutun zai yi ibada da shi to malamai sun dan yi mana talhisin game da abin da ya shahi irin ruwa yanda aka wannan dan shine wannan yace ruwa wanda yake da yawa najasa ta taba shi to wannan bata canza ba najasan za a yi amfani da shi magabata sun taya akan haka nan to sai abu na biyu malamin yace ruwa kuma wanda yake kadan najasa wanda take tsarkakakka najasa wani abu tsarkakakke ya taba shi amma kuma bai canza ba abubuwan nan guda uku bai canza ba abubuwa guda uku ruwan kadan ne wani abu wanda yake misali ruwa ne kake da a cikin so guda sai ji kadan ya zuba a ciki wanda bai canza ba kalar shi bai canza dandano ba bai canza ba kamshin shi to an yi ibada da shi ko ba yi ba za a yi saboda mene saboda bai canza ba abin da ya taba shi kuma tsarkakeke ne sai ce kuma abu na gaba yace ruwa wanda abu irin bai rabu wanda bai rabuwa da shi asalin wurin misali gishiri ne ko laka ce a wajen ko kuma kaza idan ya zamanto ya cakuyi da ruwan wannan ya dai an yi ibada da shi ko ba a yi ba za a yi ibada da shi shi ma shi kuma ma ruwa kuma mai yawa to sai wani abu na najisa ya taba shi amma dai kuma bai canza mishi komai ba za a yi ibada da shi za a yi ibada da shi ruwa yanda yake kadan najasa mai yawa ta taba shi dan ba a yi ba ibada da shi ruwa wanda yake kadan najasa ta taba shi amma bai canza ba abubuwan nashi gabaki daya to nan ma za a yi duk da wasu malamai suna dan wannan inshi amma dai mafi rinjayen maganar malamai cewa za a yi ibada da wannan ruwa to sai malamin yace an fahimta ko to sai malamin yace mana fasalun sai ƙara mana wani fasali kenan wannan fasalin da malamin ya mana na farko bayani ne game da ruwa da najasa najasa ta tufa ko ta jiki ba abin da yake hudda ta sai ruwa wanda yake tsarkakakke mai tsarkakewa sai malamin kuma yace mana ruwan tsarkakakke ga kalan abin da yake bata shi ga kuma kalan abin da yake in yana tare da shi koda dan danan ya canza koda yayi kaza ana amfani da shi kuma ga in ya kai wuri kaza yanayi kaza kuma ba za a yi amfani da shi a cikin ibada sai dai a yi amfani da shi cikin al'ada idan shine a takaice fasalin nan abinda malam ya kawo mana to sai malam yace idza ta'ayyanatin najasatu idan ya zamanto an ga wato wurin najasa najasa ta bayyana yace wusila mahalluha to wannan sai a wanke wurin nata kai ne zaka zo masallaci sai wani mai moto yazo ya watsa ma wani ruwan gwalalo fas sai taba tufarka kaga nan da yaja ka san ina ne ta taba to sai malai yace gusila mahalluha sai a wanke wannan wurin da ta taba baka ce bahe na koma gida duka na hudda tufan a wannan wurin da ta taba nan ne kawai zaka wanke an fahimta koda ko in ka wanke shi zaka ringa jin kuma dan akwai waruwarun wannan bai cutar da kai saboda akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga imamata masu al'ada sali idan wannan abin jini ya taba suka wanke suka tsarkaka suna jin irin kannin jini ce wannan ya ne hukuncin shi aka ce wannan bai shari'a musulunci ta dauke mana addini ya dauke ma wannan ta taba ka ka wanke wajen asar din shi ka wanke dattin ya sabka koda ya ma wani dan jirwayi haka misali ko kuma kana jin kamar wani odar din shi to wannan bai cutar da kai akan abin da ya shahi wannan in ka dauke wato abin da ya shahi na jase sai malai yace fa in litabasat gusila thawb kulluhu amma yanzu mai moto yazo ya huce ko mai mota yazo ya huce sai fatsiya watso ma ruwa sai ta zamanto ta taba tufa kajoji ya je diyawa ta yanda baka iya cewa nan ne da nan da nan da nan da nan wani ka dan ta taba wani diyawa wani ka gani wani ka iya wannan sai malai yace to anan kuma gusila thawb kulluhu ka wanke duka tufarka kaga maganin futa daga shakka yanin ta taba ga sai ka wanke tufan nan gabaki daya amma dai idan ya zamanto taba wai wuri ne guda wannan wurin kawai zaka wanke in kuma ta cakuyu gabaki daya to zai zamanto ka wanke duka wato abin da ya shahi wurin tufar taka gabaki daya to wannan duka akwai hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan daga cikin hadisai wata rana a cikin masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wani mutumin kauye yazo da yazo ya shigo masallaci kawai ya koma gehen masallaci ya zama yayi hutsari sabai suka zabura suka taro su manzo Allah yace ku bar shi ku bar shi sai da ya gama hutsarin shi manzo Allah yace ku kawo ruwa aka kawo ruwa a bokici guda aka je aka maka a wajen kaga nan mene an ga wurin da ta taba an san daidai wurin najasa sai aka dauko ruwan kuma aka je aka zuba shikenan ya gusar da wato wannan najasa kenan wannan izata ayyanatin najasa idan kuma ta cakuyu wannan shine zai zamanto an wanke gabaki daya abin da ya shahi wato tufa wannan to sai malam yace wa man tazakkara najasata wa huwa fi salati qata'a illa an yakhafa hurujul waqti wa man salla nasiyan wa tazakkara ba'da salami a'ada fil waqti na'am wa man shakka fi isabatin najasa ce mutumin da mun tsallake ko tai wurin yace mutumin da yayi kokonto kuma akan wato najasar wannan ta taba tufar shi ko bata taba ba ko kuma mutumin da yayi kokonto akan wurin da najasar take misali a tufarka an watso ruwa kai baka san ba ina ne ta taba ka kai dai ka san wajen kafarka ne to nan abinda zaka yi sai kai nadaha sai ka zo ka yi yayyahi haka a wajen ka zo ka shashafa ruwa an gane ayyayyahi a wajen saboda mini saboda shakka kake wajen ina ne can mun gani ai idza ta ayyana ta zo wajen ta bayyana zaka wanke wajen idan kuma ta cakuyu duka sai ka wanke amma kuma ga wajen nan ka san interval din amma dai kuma ka san ba ina ne to nan sai ka zo ka yayyahi gabaki da yace fa in asabahu shay'un shakka fi najasatihi fala nadha alai idan kuma ka zo wani abu an watso ruwa daga gida wani gida zaka wuce aka watso ruwa he taba ka sai kake tunanin to wannan ruwan najasa ne ko ba najasa bane to nan fala shay alai babu komai akan ka kawai asali mubah ne ba najasa bane sai ka kai wannan akwai kisa da malamin suke bada wani almajiri da malamin shi suna tahiya suka zo hucewa daga wani waje aka watso ruwa he ruwa ya taba su suka ci gaba kawai almajirin ya koma ya kwankwara gida wai ruwan nan da kuka watso menene yace ai ruwan da na jasa ne muka ce ya zace malar ruwan nan da ya taba wannan jasa yace ka janyo mana da muna zaman mu da bazan mu wannan ba amma yanzu dole sai mun wanke to kenan idan kai shakka akan abin da aka zubo maka shin wannan najasa ne ko ba najasa bane ba to anan falashe alai babu wani abu a tattare da na'am sai ka huce haka mallan yace amma matukar ka san wannan abin da ya taba ka najasa ne ga shari'a abin da shari'a ta sanar da kai in ka ga wajen ka wanke wajen in duka tufa ce ta takuyi misali sai ka wanke tufa taka gabaki daya in waje ne wanda kuma kana kokontan ina ne sai kai annada saboda wata rana saboda nan kana kokontan najasan ne wata rana mulaika kaka Anas sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya musu sallah bayan sun ci abinci zai musu sallah sai Anas yaje ya dauko wata tabar makkaba wanda yake cewa qadistu waddat min tuli ma lubitha saboda yanda ta jima ta tsuwa har ta yi baki tabar mai kaji sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka da ya dauko ta sai aka dauko ruwa aka yayyafa a jikinta kaga ai ta yi baki saboda ta jima ta tsuwa kuma ba sani ba akwai najisa a tare da ita ko babu sai aka yi mi sai aka yi annadahu sai aka dadiyafa wato abin da ya shayi ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yayi hawo yayi sallah akan ta kinan ka gani idan wani abu misali tafin ka ne ka aje shi kana tsoro wajen nan najisa za ta ba ko mene kana iya daukan ruwa ka dan yayyafa ka kakkabe ka wannan ka zo kai aikin ka na ibada da shi wallahu ta'ala a'la wa alam sun lokaci ko kuma mu kwana na na'am kenan a mishi tambayoyi sai mu wannan insha Allah na'am bismillah na'am na'am yauwa kenan nan sai ka koma can baya idan mallan inda yace mana idza ta ayyanatun najasa bayan gari najasa ne sai zamanto wannan bayan garin ka zo zakka ta yi he tabaka zakka zo masallaci to abinda zakka yi anan wannan inda ya tabakan nan kadai zakka wanki arwallakatanan saboda akwai da yawa fahimtar wasu mutane wanda suke ganin cewa idan najasa ta taba ni cikina arwallata ta kare to wannan kuskure ne arwallabar ta karewa sai idan mutun yayi abinda yake kariya arwalla shine misali kanana shine kai bawali ko mutun yayi iska ko kuma mutun yayi bayan gari ko kuma mutun ya ci naman raƙumi a wata magana ta malamai cin naman raƙumi a wata magana ta malamai to wannan su yake sa ya zamanto arwallaka ta kare amma yanzu misali kai ne kai arwalla zakka zo masallaci wani ya zuba ma ruwan kwata wanda yake da ti ko kuma da kashi to kawai abinda zakai shine ka wanke wannan wurin in kawai kace ka wanke ta anan akwai irin misali la sai ma yanzu bangaren damuna akwai bangaren damuna yanzu misali zakka zo masallaci ga ruwa ya zo korama in ka zo ka tsallako masallaci daga wannan ruwa shin anan me yake hukunci na wannan ruwan da na shiga cikin shi najasa ne ko ba najasa bane to anan akwai magana guda biyu wanda malamai suke bayyana ba cewa idan ruwan ka san sare wurin misali wajen najasa ce ta biyu irin najasa wadda take najasa ce ta bayyana to wannan sai ya zamanto kai mi ka wanke kawahuwan ka amma idan ya zamanto ruwa ne ruwan sama kawai gashi nan daga wannan ne wajen ya sabko kawai yake gangarawa abinda ya canza mishi kala shine kasar wannan ta wannan waje to wannan bai buƙatar cewa sai ka zo ka wanke wannan in ka wallahu ta'ala a'la wa a'la insha Allah na'am akwai
inda ka taba shi haka a cikin ka
zikiri kama akwai hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana nuna cewa mutum idan ya taba gaban shi to arwallar shi ta kare duk da wasu malamai sun ce kama malaman fiqh zan mu zo a cikin da tafai zan mu gani sun ce he idan ka taba gabanka da shahawa cewa arwallar ka ta kare amma idan misali kawai ka taba ne amma tabawa ma in tsakankaninka da shi da tufa wannan bai kariya ma arwallar in kai mubashara shi da hannunka shine wasu malamai suka ce arwallaka anan ta kare sai ka sake arwalla to anan iskal inda yake wata rana misali ka zo kana wankan ibada wanda sai ka gama da arwalla wankan janaba misali ka ganin nan ba makawa zaka iya zuwa ka taba abin da ya shafi gaban ka to shi yasa malamai suka sa ka'ida cewa to he idan ka taba shi da shahawa shi ma kuma babu tufa tattare da kai kai tsi to wannan shine arwan laka ta kare wallahu ta'ala ala wa ala arwalla shi tanana arwalla ko kana da arwalla mun san gada ne da ake ru gada wannan kana da arwalla ko kwasa salan ga gidanka kai arwallaka bata garewa kawo da ti in ya taba ka je wanke shi amma arwallaka tanana arwallaka tanana in najisa ta taba ka a tufa sai ka wanke saboda akwai hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tarana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana salla Jibril alayhi salatu wasalam yazo yace mishi a takalmin shi akwai najasa. Manzo Allah kai tsaye hudda takalmin. Ka gani nan najasa tana tattare da shi a jikin takalmin shi. Ya hudda takalmi ba a ce ba hi ya saki arwalla, ba a ce ba hi ya saki sallah. Haka aka ci gaba. Kinan arwalla duk inda ka je in dai matukar ba abun da yake karya arwalla bane kai. To arwallaka ba abun da yake karya ta. Ko da najasa ta taba ka amma idan ya zamanto misali kana da arwalla kai bayan gari arwallaka ta kare kai iska arwallaka ta kare kai bawali arwallaka ta kare kai ji sha'awa hatta yanda wato mazi ya huto maka arwallaka ta kare ka fitar da ka kusanci yallanka arwallaka ta kare ka taba gabanka da sha'awa arwallaka ta kare ta zamanto ka ci naman raƙumi a wata magana ta malamai shi ma arwallaka ta kare to shi duka irin wannan akwai magana ta malamai wanda idan ya zamanto an dafa shi a dahe yake kuma wannan da ne ya zamanto akwai kamar sabanin fahimta na malamai saboda da sai biyu ne suka zo kada mu tsawaita da bayani wallahu ta'ala ala wa alam abinda muka faɗi daidai Allah ba mu lada kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.